La mort du leader Malcolm de son rôle.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin shirin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Nasiru Adamu Elhikaya. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump na fuskantar caji 37 na cin amanar ƙasa don yanda ya wofintar da bayanan sirri bayan ya bar fadar White House, cikin kuwa da manyan bayanan shirin nukiliya da tsaron Amurka. An samu bayanin hakan daga cajin da ya bayyana jiya Juma'a. Kundin caji mai shafi 49 ya nuna akalla a lokuta biyu, Trump ya nuna wasu mutane da ba su da hurumi bayanan sirri na ayyukan soja na Amurka. Sashen shari'a na Amurka ya zargi Trump da kin dawo da takardun bayanan sirri da ya kwashe daga fadar White House ya kai gidansa da ke jihar Florida ta kudanci, ya kuma bukaci hadimansa su taya shi ɓoye takardun. Wani hadimin Trump mai suna Wal Nauta na cikin waɗanda aka yi wa cajin da samunsa da tuhuma shida na taimakawa Trump wajen ɓoye takardun. Babban mai taimakawa wajen yanke shari'a na tarayya jihar Florida ya samu Trump da laifi a ranar Alhamis da hakan ya sa Trump ya zama shugaban Amurka na farko da ake wa caji da samunsa da laifi a tarihi. A yan sa'o'i bayan samun tsohon shugaban Amurka da laifin wofintar da muhimman takardun sirri na tsaro da ake a Florida, manyan 'yan jam'iyyar Republican a Washington sun fito a shafukansu na yanar gizo suna maraba ga Trump ɗin da zayyana cajin da amfani da doka ba bisa ka'ida ba daga gwamnatin Joe Biden. Kakakin majalisa Kevin McCarthy, wanda shine mafi tasirin 'yan Republican a Washington, ya fito a shafinsa na Twitter ya nuna rashin amincewa da cajin da zayyana shi da abin da ba daidai ba, yanda gwamnatin Biden za ta ɗau mataki kan na gaba a zaben fidda gwani na Republican da zai wa kalubalanci Biden ɗin a zaben shugaban ƙasa a baɗi. Koda wasu daga cikin 'yan jam'iyyar Republican da ke amayya da neman zaben fidda gwani na Trump sun caccaki samun Trump da laifi. Gwamnan Florida Ron DeSantis ya yi watsi da cajin da zayyana shi da amfani da gwamnati a matsayin makami, kamar yadda magoya bayan tsohon shugaban kan yayata kalamin. Shugabannin New York Republican sun ci gaba da nuna goyon baya ga Trump a yammacin jiya Juma'a tun bayyana cajin 37 da suka hada da 31 da suka shafi rike takardun sirri da gangan, caji ɗaya na neman katsalanda ga lamuran shari'a, caji hudu da suka shafi ɓoye bayanan sirri, sai kuma caji ɗaya na yin ƙarya da canza bayanai. Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a ta ce za ta maida rukunin soja mai mutum 60 na 'yan Tanzania gida daga ƙasar Afirka ta Tsakiya don samun 11 daga cikinsu da zargin lalata ta hanyar cin zarafi ga akalla mata hudu. Mai magana madadin majalisar Stephanie Dujarric ta bayyana cewa an kaurar da sojojin zuwa wani waje kuma an killace su a iya bariki don kare mata da kuma ci gaba da gudanar da bincike mai inganci. Kazalika za a tura sojojin gida da zarar ba a bukatar su a binciken da ake gudanarwa. Shafin sashen wanzar da salama na majalisar ya nuna Tanzania na da kimanin sojoji 1,586 cikin dakarun majalisar 17,000 a ƙasar ta Afirka ta Tsakiya da ke da take ko tattashiyar suna MINUSCA. Majalisar na da ikon iza kiyar sojojin wanzar da salama zuwa ƙasarsu idan ta same su da lalata ta hanyar fin ƙarfi barkatai ko amfani da wata dama ta cin zarafi ta hanyar lalata. Cibiyar tsaron Amurka Pentagon ta sanar da sabon tallafa wa Ukraine na dala $2 billion da ya kunshi kariya ta musamman ta sama da kuma albarusai. Tallafin ya hada da kariyar samaniya daga doron ƙasa ta Hawk da makamai masu linzami, sai millimita 500 da 203 na albarusan atilare, na'urar leƙen asiri ta fuma marar matuƙi, rokoki masu akala da kuma tsarin horarwar yadda za a sarrafa makaman. Sanarwar ta ƙara da cewa tun fara mamayar Ukraine daga Rasha, Amurka ta tallafa wa Ukraine da kayan aikin soja da suka kai darajar dala $40 billion.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya loto yau kace ba nan ba ungonmu kake ba kenan
eh ba ungonmu nike ba ungonku nike wa haka na yi zaki a
wani laji yayi zaki o
haka
to muna da wajen mu lafiya na goma kai kuma ya naku wajen
mu ma muna nan lafiya limi
to ba dalito na goma bai dauki hankalinka inda kake wannan makon
eh to nan ba wani abu da za iya cewa illa wato baki da aka samu wanda yake sun shigo suna neman mafaka a nan New York wanda hukumomi na New York suna ta daukan matakai yanda ganin wato mutane da suka shigo a kasar nan da suke neman mafaka suna neman matsuguni ana neman yadda za a taimaka musu daidai wannan lokacin an dauki mafi yawancin su ana kaiwa gidaje da gwamnati ta tanadar sannan kuma ana kira ga waɗanda ba su sani ba su ma su yi kokari su je yanda za a yi a taimaka musu a cikin mawuyacin hali da suka tsinci kansu a ciki galibi dai wanda ni na san su ɗan Afirka ne namu
to ka ji gwamnati
haka
to Allah biya bukatocin mu a duk inda muke Allah daga mana shugabanni masu kishin ƙasa da kuma marbarin taimakawa al'umma
amin
to baba kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babi da mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci a yau din nan ina ganin me neman zuwa bucikan sai shiri
sai shiri
saboda yawwa dan yau
a magan yi a gyari ciki
daga nadin sarauta ne zuwa aure dake
haka
to bari mu faro da wannan auren diyarmu da aka yi abokin mu dan uwan mu aminin mu Alhaji Muhammad Wakil Muhammad na tsohon darekta majalisar dokokin jihar Yobe ne ya aure da yarsa kenan ya bada aure yarsa a dama turuto muna fata sai dai bamu san angunna ta ba muna fata an yi wannan
shi ya san kanshi
eh muna fata an kammala bukukuwan nan lafiya Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare sai kuma mai sauraron mu a yau da kullum Malam Usaini Dangote Karasuwa wanda yake mika gaisuwar fata alheri shi ma da taya murna domin auren mai sauraron mu a yau da kullum Baba Gana Alhaji Nitiya wacce kai dake karamar hukumar Karasuwa tare da amaryarsa Maryam Bamai to sai dai Usaini Dangote Karasuwa bi fadin da za a auren nan ba domin ina jin irin masu jira su saurara din nan su tafi
eh haka ne fa
ina tsabon sai wanda yake da takardar gayyata ba ba ta iska zai ji kawai ka ba hanya ba
ya kawo hanyar yewa amma in yi Karasuwa da
Alhaji to Alhaji Baba Gana Alhaji Nitiya wacce kal da kuma amaryarsa Maryam ba mai Allah ya sa anya dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin sun amin to sai kuma sakon taya murna ga iyalan Alhaji Muhammad Gidado da na Alhaji Awwal na daurin aure ƴaƴansu Malam Yusuf Muhammad Gidado da amaryarsa Zainab Awwal a garin Bauchi to Allah ya sa an yi wannan auren a sa'a ko kuma Allah ba da zaman lafiya da zuri'a tayyiba sako daga mai sauraren mu Ahmadu Maninja Bauchi daga Bauchi unguwar Karofin Madaki sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan Madugo na Mustafa da iyalan Alhaji Isa Alwa'iz a birnin Kumasi na daurin auren ƴaƴansu Isa Madugo da Fuada Isa nan kuma Allah ba da zaman lafiya da zuri'a tayyiba to sai kuma sakon taya murna ga sarkin Hausawan Africa Dr. Abdulkadir AI Koguna wanda zai nada ambassador Khadija Isa Zi Sagaji a matsayin sarauniyar Hausawan Larabawa a fadar sarkin Hausawan Africa a Yola bayan gidan madakin Kano to Allah ya taya sarauniyar Hausawan Larabawa to sai kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Al-Hassan mai suna a unguwar Fadama na rasuwan Alhaji Bunyaminu Al-Hassan mai suna wanda aka fi sani da Alhaji Bili ta'aziyya ta musamman ga sarkin Failan Fadama kuma sarkin gurin sawan Fadama Abdul Karim Al-Hassan Kankabiya da matan marigayi Hajiya Moda to Allah ya ji kansa Allah ya bada hakuri na wannan rashin da aka yi
to amin summa amin baba Asabar 21 ga watan Janairun nan ɗaya daga cikin sakonnin taya murna da muka yi na aure shi ne na auren ɗanmu Garba Leko da ya aure da ƴarsa Sa'adatu Garba da aka fi sani da Armatulla an yi auren nan ne kamar yadda muka sanar a wannan lokacin ranar 21 ga watan Janairu wannan shekara ba a cika watanni shida da auren nan ba Allah ya karbi kayan shi to ya aka yi rashin shi Saminu
wato ango kenan
yawa shi ango Saminu makere tanko Allah ya musu rasuwa to muna mika sakon gaisuwar ta ajiya ga ita amarya da ke ita ce wannan rashin ya shafa kai tsaye da
adashi
Amatulla da iyayenta shi Garba Leko da mahaifan marigayin makeri Bala to Allah ya ji kansa Allah kuma ya ba wannan iyali baki daya zumurin wannan rashi
amin sun amin
Allah kuma ya tsokata namu karshen
amin
koma mika gaisuwar sada zumunci a gaisuwar fata alheri da ta fito daga hannun Usman Manika wanda yake so a mika miki gaisuwar sada zumunci zuwa ga DG Media and Publicity na gidan gwamnatin jihar Katsina Abdul Labaran Malumfashi da Honorable Kasim Abdul Saulawa Katsina sai shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina da Abdullahi Laki Funtuwa sai babawo mato mai addu'a da Lawan bin Ambali dan Silba Sokoto sai Bashir dan Ina Kadisau da Alhaji mai nasara Nasara Huntuwa sai Abdulsalam Muhammad Lema Tsagen da Fa'ilu dan Ladi Mahuta da Bala Yaro Mada jihar Zamfara sai Ibrahim Elzi Kusa Zaria da Sade Sa'idu Daura sai Ibrahim Salisu dan Kaduna da Mansur Babauro na fada da Radiu Nuhu na Bukka sai Kabir Radiu Fakkari da Musa na Chali Mahanji sai Alhaji Nura dan Malumfashi da Alhaji Salisu Habibu Musa sai injiniya Lawal Usman Kuntuwa da daukacin masu sauraron wannan tasha baki daya gaisuwar fata alheri ga sada zumunci daga Musa Malam Indu Kazawai Niger yana gaida dukan masu sauraron a bari ya huce da mahaifiyarsa da kuma Badamasi mai biredi Gigwa da Alhaji Ali Kazawai sai Alfarkin yakin Nima Ghana da kile mun mun barma to kile malam kai ma lamba ka ta samu shi ta fitowa wannan dango sai daukacin kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka sai kuma wannan sakon mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci da ta fito daga hannun Nabisi Ibrahim Rugar Malam Shagari wanda yake gaida Sani Da'u Alaska tsatsun burum Shehu Adamu Allah ya tsatsun burum din nan haka ne
amin
Shehu Adamu Rijauda Habibu Abdu Gulani sai Ibrahim mai wankin hula da Alhaji mai hula Askira sai Relwanu Ibrahim London Kuba da Salisu Gudunya Adamawa da Mamman Sani Dauda cin waza da Gani Lawan Ali da madam da injiniya Jamilu Uru ya yaya tola Allah ya sa yaya ne ba ya haya ba sai kuma Umar Abubakar Odoji Azare da Kinini Sani Misari sai Sani mai lengilenge ya wuri da Faruk Mahe Karuga sai Mansur Babauro na fada da Ali ko auta katinta Yelwa Lawali Manchester Kamba da kuma al'umar Urugan Malam baki ɗaya da fatar an tashi lafiya baba
to sai kuma wannan gaisuwar a bari ya huce da tafito daga shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina yace yana gaida mataimakinsa Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa da Fa'ilu Dan Ladi Mahuta da kuma Aminu Isa Riga sai kuma Sadusi Hashim Abban Sultan Kofar Kaura da kuma Rabi'u Mai Gari sabuwar kasuwa Katsina da Honorable Alhaji Shafi'u Madawaci Innono da Umar Sani Audi Katsina da kuma Bashir Dauda sabuwar unguwa Katsina sai kuma Isa Baba Ali direban J5 garejin Mando Kaduna da kuma Maryam Dauda VOA Hausa mai gaishe ku Haruna Muhammad Katsina to sai kuma gaisuwar da ta fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya yace gaisuwa da fatan alheri zuwa ga masu gabatar da wannan filin mai farin jini maganin hawan jini Grace Alheri Abdu gimbiyar VOA Hausa da baba yako mai kwani na gwamma kuma sarkin yakin VOA Hausa kai
ba
ni wani irin mukamai haka yawa to sai kuma yake gaisuwa na musamman zuwa ga mai martaba sarkin baje gaisuwa Alhaji Abubakar Umar Suleiman da mai girma shugaban sanatocin Najeriya Sanata Ahmed Lawan Saddau nan baje wato wannan mukamai fa yake rabawa
to fa
eh sannan kuma yake da mai girma zannan dujuman baje Alhaji Muhammadu Gajiyo kuma kwamishinan kasafin kuɗi da tsare-tsare na jihar Yobe da mai girma lawanin girgir Alhaji Muhammad Lawan Girgir da garkuwan girgir Abubakar M. Kiyayi Bobsi. To sai kuma wannan gaisuwar da ta fito daga Aliko Autaka Filta Yalwa Gindi Abubakar Barkin Ladin Jihar Filato ya ce assalamu alaikum fili a bari ya huce ku isar min da gaisuwa zuwa ga Ado Salasi goma ga Annabi Lijo da matarsa Jamila da Fati sai kuma Lawan Bin Hambali MK Dan Silba da Alhaji Haruna Bibi Waitar Masuwa da Salihu Mai Shinkafa Song da Bashir Tela Lafiyan Bari Bari da Usaini Dangote Karasuwa da Hajo Matar Muhammad Mai Nama Barikin Ladi sai kuma Firdaus Ibrahim Naibawa Kano da Maryam Babangida Buba Fajewa Takai da kuma Sani Mai Langilange ya wuri da Dan Juma Mai Faci Gindin Akwati da Malami Kura Garin Sarkin Noma da Ayuba Isa Sarkin Noma da kuma Kawu Mai Ruwa Bajoga da fatan duk sun tashi lafiya.
To amin tuma amin. To baba kamar yadda muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sai ni da ka bari mu dire da wannan wasika da ta fito daga hannun baba. Ka san ko wane ne?
Wane ne?
Maji dadin filin a bari ya huce. Maji dadin filin a bari ya huce Sanusi Umar Arkinna Sokoto.
A lallai.
To maji dadi da sakonka zamu rufe wannan zango a yau wanda kace a mika maka gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga mani da abban ko abban ka kenan zance abana Alhaji Nasiru Sa'adatu Danbata dake Doriya Kano da kuma mai dakin sa Yakumbo Fatima a kuma gaida mai da Yahuza Umar Haske da yayi aiki a ma'aikatar shige da fice ta Najeriya a magaba Jibiya jihar Katsina sai kuma yake a gaida mishi da Aminu Olu da kuma Barade Salisu Garba Polytechnic Road Sokoto kamar yadda muka faɗa wannan wannan sako ya fito ne daga hannun maji dadin
abin ya huce
na'awa ba Sanusi Umar Arkilla Sokoto. Baba wannan labarin da zan gabatar yau labari ne da ya fito daga Usman Shiki
ya
kuma ne da labarin
na'am
baba wai baba wai wani maloci ne
to
ya aure wata ma'aikaciya a sai wannan maloci da guda biyu ne ya ga ita dai ko ba komi zai iya samun wani abu daga hannunta sai kuma kan sham hannunta zai kan aure sam to da ya aure da ya ce tana da abin yi duk da yake dai a hausance a al'adance duk abin hannun mace bisa ga al'ada hausawa ko
eh haka
eh yawa
dole an guka in ka kamata ungo
yawa to shikenan sai shi wannan marowaci ta zauna suka tsara suka yace wai yanda za a yi tunda yake tana da dan sana'arta tana da abin hannu tana aikin wai to shi zai rika daukar kawainiyar duk kawainiyar gida shi zai dauka amma ita kawai gudunmuwa da yake so daga gare ta kawai shi ne ka biyan kudin haya ba damuwa ta ba damuwa ba ba ta shi kenan kowa sai kuma yake ce shekara shekara za a rika biya a dunkula kudi baki daya baki a biya to tunda shine magidanci ko shine mai gida
eh
ai ta ba za ta gaba daya ta je ta ce shi ita kai ka biyan kudin haya ba to in akai lokacin biyan kudin haya yayi sai ta baki wasu je biya kudin haya akai haka dai baba har akai shekara 20 bayan shekara 20 sai Allah ya ba wannan mai gida na ta rantsuwa
Allahu akbar
to shi ke dan aka zo ana mata gaisuwa aka zo to bayan dan kura ta lafa
eh
hankali ya fara kwantawa sai aka zo ana to muka tuko kadarori da baki je kan kai yadda aka saba
na'am
to baba sai aka zo aka kira ashe wanda mutum na ta da yaro kin
eh
wannan gidan da take biyan kudin haya shekaru 20 din nan gidan ki ne kai baban wannan amarya ko wali
eh
wace shawara
za ka bata ba wata shawara illa kawai ta hakuri gida ga gida nan ya komo hannunta ita ke mallakar gidan
shine
akan ce wai Allah bai cin bashi amma yana biyan bashi shine irin wannan ya kai masu wayo da
wannan kudaden da take bayarwa na haya ya sai
gida akwai wasu jama'a
baba na ga malaba sunna da gaba na dukkan da kake da jaburki da ya sa madadin
baba ya ko makeri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta samu dalili
Shirin da zuwan ku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke fadakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafin mu na internet voahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya